to ina zamu tashi ana balagar za'ai wata shari'u to wata shari'u hakanan yana cikin majazi lafzi abinda ake kira ta shari'i wanda ana kiransa taushihi ana kiransa zalqafiyataini mai kafiya biyu wato yanda shi tashri'i yake shine ai kasida wanda in an ga dama a iya sanya wannan bangaren ya zama kafiyar ta in an ga dama a sa nan ya zama kafiya wanda galibi irin wannan ko kuma koyaushe ana yi ne a baharin da yake zuwa majzu'i yana kuma zuwa kamili yana zuwa majzu'i yana zuwa kamili yanzu misali kamar kasidar da hariri ya kawo ya hadibar duniyar daniyati innaha sharakul rada wa qararatul aqdari daru mata ma arha karfi yawmiha abkar gada bodan lahamin ga min dari gara tuhala tankari wa asiruha la yubtada bi jala'il al ahdari to yanzu nan kaga dama ka wanda baharul kamil ne wannan to in kaga dama ka iya mai da ita daga majzu'ul kamil sai kuma ya hadi bad duniyar dani yati innaha sharakul rada darun mata ma arhakat fi yawmiha abkar gada sai zamo agara tuha matan kari wa asiruha la yubtada a maimakon mutafa'ilun sai ta koma mutafa'ilun shi ake kira tashri'i irin wannan tashri'i ake kiransa warad wanda duk wannan yazo a cikin nau'o'in shi wato badi'i wanda yake lafzi badi'i wanda yake lafzi sai kuma ma'anawi wato warad wannan fi'ili ne mari warada yarido warada yazo katajinisin kamar tajinisi sai ya koma can warad na ƙarshen misra'i na farko ko wannan masdari ne radda na radda yarido waraddu shine maida magana ta koma a juye amma ya zamo tana nan kamar dai na rabbaka fakabbir yanzu zaka ko dauka daga ƙarshen sai ya sake baka da rabbaka fakabbir yana daga irin wannan wasu manyan malamai wanda suke kamar da sarauta tsakanin su sun gamu da juna ɗayan ana ce masa Imad sai wannan din wanda yake kamar kasa da shi ya gaishe shi yace dama ulal imad to yanzu dama ulal imad in kace zaka dauko daga ƙarshe ka dawo haka dai zai saka baka dama ulal imad shi kuma wannan ɗayan wanda yake shi a ƙasa ma yake tafiya a sannan sai an samu tasa da cewa sir falaka babikal farasu shi wancan yace imadul katib Allah sa daukakar sa ta dore su wancan ana masa lakabi da imadul katib shi kuma wannan sai yace da shi ana ce masa qaril farid yace sir cigaba da tafiya falaka babikal farasu kada Allah sa dokin ka ya tuntube da kai to shi ma an ka dauko ne daga farasu din ka dawo baya sai ya sake baka sirfala ka babikal farasu wannan kenan na raddu to alhamdulillah sai mu fara duba na arorin su da ina za ta tashi ana arorin